مالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته يوم تقص أقوات رجب شكرة دبو دير إريه إذا أربعين دهو هجرة تمن زنسيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shine daidai da 30 daidai ga watan daya shekara 2023 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insani min aljin wal shaytan Allah ya rabbu malami al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala
amin
dan uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba hayyanzu dai muna cikin madakhilu shaytan madkhal na al-hadi ashara na 11 wanda shi yake mana bayani game da al-jaza' wal hala malan yana mana bayani game da anwa'us sabri nau'i na hakuri to a nau'i na hudu anan muke nau'in hakurin da ke bayani akan hakuri akan cutarwa da mutum zai fuskanta daga mutane idan yace zai rike Allah madaukakin sarki to mallan ya koro mana wata doguwar kasida ce da wani matashi da ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayin yarira yayi ta ne domin bada kariya ga addinin musulunci da kuma masu da'awa ta musuluncin gaba daya da kuma hakurkurtar da su da lallashin su game da halin da za su yi tsintar kansu idan suka tinkaru wannan hanyar take mai sarkakkiya a cikin ta ina da min kusan rabin waƙar zamu karasa yau insha Allah ta'ala mun tsaya inda yake cewa limatat'anuna wa talmazuna ka annana zina bi ra'ayin lil aqidati mufsidi anan muka dakata ba ya ci gaba da cewa ali mazhabin wa li'adatin wa hukumatin tataharrabuna min al hadith al jayyidi yace yanzu ku tsakaninku da Allah ali mazhabin saboda wani mazhabi ne wali'adatin saboda wata al'ada da kuka gada kuka tashi kuka tarar ana yi wa hukumatin ko wata hukuma da take fifita kanta akan shari'ar Allah tataharrabuna min alhadith aljayyid kuke guduwa kuke kin karbar hadisi ingantacce maka ce alhadith aljayyid a wajen malamin mas'al alhadith daban yake amma shi abin da yake nufi da alhadith aljayyid ana shine hadisi mai kyau karbabbe wanda yake ya inganta ayi hujja da shi a kowane bangare ce to yanzu saboda waɗannan abubuwan kuke gudun hadisin da yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da al'ada inna wajadna aba'ana ko saboda wata hukuma da take kokarin fito da addinin musulunci ko saboda wata mazhaba yace in kuntum yace hadha alhadithu tala'at anwaruhu ragmal jahuli wa ragm kulli muqallidi yace wannan fa hadisin tala'at anwaru haskensa ya haskaka ya tala'a shine abin da yake walwali yake daukar ido shine tala'a yace to haskensa haske ne mai daukar ido hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili yake karara yace ragmal jahuli koda jahili baya so wa ragma kulli muqallidi kuma koda muqallidi baya so sai dai an kawo hadisi kuma sai an fade shi kuma jama'a sai sun yi aiki da shi yace in kuntum tatadarrawna bi nurihi fash-shamsu tatlu'u ragma anfil armadi yace in kun kasance kuna cutuwa da hasken hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka fada magana aka ce manzon Allah ne fada kira da amince tsara tabbata a gare shi gajiran ka ya baci dan me za a rinka kawo muku sababbin abubuwa a cikin addini dan me za a rinka kawo abubuwan da suke sun kauro da abin da aka saba ana yi da yace in ka kasance haka kake kana cutuwa da hadisin annabi yace to fashamsu tatlu ko kaso ko baka so rana dai za ta fito ragma amfil armadi ko da mai ciwon ido ba ya so ina fata an fahimta kaga shi mai cin ido a bayan sa cikin rana ko to zai hana rana fitowa ne ba zai hana ta ba yace koda mai ciwon ido ba yace shine al'armat yace sai farana ta bullo ma'ana koda wanda yake gani hadisan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi suna kawo masa cika sojan tafi da addinin sa baya so baya kauna sai dai an kawo sai an karanta kuma sai an wa mutane wa'azi da shi sai mutane kuma sun yi aiki da shi yace billahi qulu mal ladhi ankartumu ala al bariyati lil haqiqati tahtadi yace billahi inna hadaku da Allah qulu ku gaya mu mal ladhi ankartum wa menene kuke inkarin sa ne menene muka zo da shi wanda kuke inkarin sa ala al bariyati wanda kuke gani zai cutar da mutane ya Allah shine abinda la khaira fihi kenan alla al bariya kuma sune mutane gaba daya irin abinda zai cutar da mutane lil haqiqati tahtadi wanda kuke gani a hakika ce ta gaskiya mutane za su shiri zuwa gare shi menene wannan abin ku ga mana yace haddattumuna bil mazahibi ba'dama wudi'ad dalilu fabi'sa min mutahaddidi yace kun tsorata mu kun rinka firgita madaraja namu bil mazahibi da mazhabobi cewa mun saba mazhabobi mun kauce mazhabobi mun soka daga mazhabobi alhamdulillah yanzu irin waɗannan abubuwan duk an samu a sauki akan su gaskiya amma har yanzu akwai irin kasashen da suke da matukar ta'assubancin mazhabi eh musamman ɗan mazhabin abin nan waɗancan ahnaf eh ahnaf irin waɗanda suke abin nan a Asia Asia nan irin su Indonesia da sauransu suna da matukar ta'assubanci eh zaka ga an ce hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata akan abu kaza amma wallahi idan suka duba suka ga malamin su bai bada fatawa da shi ba a littafi inna mazhabin su wallahi ba za su yi aiki da shi ba kaga wannan ai bata ne ba daidai bane saboda Allah subhanahu wataala manzon Allah ya aika mana ko sallallahu alaihi wasallam bai aika mana wata mazhaba daga cikin mazhabobi ba kullun abin da nake ga yan uwa shine ita mazhaba dukkaninta babu wani malami daga cikin malaman nan musamman waɗannan al-mazahibul arba'a da suka fi shahara da ya bugi kirji yace ni na kafa mazhaba sunanta malikiya ko hanafiya ko hanbaliya ko shafi'iya babu ita ba yan uwa babu shi a cikin su amma me yasa aka samu mazhaba an samu mazhaba ne karkashin karantawar wannan malami yana da almajirai da ya karantar to su karantawar su sune suka tattara abubuwan da suka karanta da fatoyin da suka ji daga gare shi sai a ce to wannan mazhabin bangaren wane kenan ba'ana imam malik da almajiransa ga abin da suka fahimta sai a ce malikiya imam shafi'i da almajiransa abin da suka fahimta sai a ce shafi'iyya amma akwai abubuwa da yawa wanda yake a cikin malikiya da shafi'iyya da hanabila da hanaba wanda kuma kuskure ne bai dace da shari'a ba ina fata an fahimta ba sun yi haka ne kuma da ganganci ko kuma don su cutar da addini ba a'a wallahi ko alama sun yi ne da niyyar taimakon addini amma sai suka kuskure a matsayinsa na ɗan adam wanda wannan shi ne ɗan adam ta kaɗin kowa zai iya faruwa da shi to mu ma anan da muke bangaren mu na Najeriya bangaren mu na Afirka mazhabar da tafi ƙarfi shine malikiya malikiya kuma ɗaya ce daga cikin mazhabun ma da tafi kowace ƙarfi daga cikin mazhabun nan guda hudu ta fuskar dalilai da hujjoji da sauransu to amma tare da haka mazhaba ta mata malikiya maza iya samu kusakure a cikin ta ina fata an fahimta to shi sa idan muna amfani da littafin mazhaban mu sai muka ga wani hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda yake babu shi a cikin mazhaban mu sai mu dauko hadisi sai mu aiki da shi sai mu aje mazhaban ba shikenan ba idan muka ga abin da yake daidai a cikin mazhaban mu kuma sai mu dauka sai mu amfani da shi shine abin da ya kamata wanda kada kuma ta yan lokacin da muke karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mala ya kama da maganganun malaman nan guda hudu kowanne akan fatawa ko dukkanin su babu wanda bai ce idan na faɗi wata magana ta ci karo da hadisin annabi ya ce aje mun magana ta dau hadisin annabi kun ga su sun fata kenan ko to abin da ya kamata kenan to amma an samu lokacin da aka yi matukar ta'assubancin mazhaba wanda dan mazhabar shafi'iyya ba zai dan mazhabar malikiyya sallah ba dan malikiyya ba sai wallahi aje wannan lokacin musamman a can irin Sham da sauransu akwai hadi akwai masallacin ma da yake kamar wannan masallacin to amma akwai lokacin da ƴan malikiyya su zo su yi sallah idan sun gama suka fita sai ƴan shafi'iyya su zo su ƴan malikiyya ba za su bi ƴan shafi'iyya ba kuma duk masallaci ɗaya ne idan waɗannan suka yi suka fita sallah huɗu ake yi a cikin masallaci ɗaya kuma kowane da libabin sirati ne kaga abin ya kai inda ya kai ina fata an fahimta amma kaga yanzu alhamdulillah babu wata matsala eh da dan wane ne da dan wane shi wani ma bai san ma shi dan menene ba ba haka bane yanzu ne ka tambaye shi ma ka ce kai dan meje shi kawai shi musulmi ne eh shi bai ma san dan menene ba to kaga alhamdulillah ya dan huta Allah ya sa mu dace amin malati haddattumuna bil mazahibi ba'dama kuna tsorata mu da bin mazhabobi bayan wubi ad-dalilu shari'a ta aje dalilai wanda ya kamata a bi su dalilai sune qur'ani da hadisi yace fa bi'sa min mutahaddidi yace tir da irin waɗannan masu tsoratar da mutane akan dole sai su bi mazhaba yace wa bahatumuna bil qaba'ih kulliha wa arattumuna bil qana'il aswadi kun yi mana kage shine al-buhutan kun yi mana kage bil qaba'ih da kowanne irin mummunan abu kun jefe mu da su kun jefe mu da duk abin da mutum baya so a jefe shi da shi yace kulliha dukkanin sa wa arattumuna kun bujuro mana bil qana'il aswadi da al-qana' wacce take bakir al-qana' shi da irin mask abin da ake sa a rufe fuska da shi an gane abin nufi shine idan mutum yana so ya cutar da kai baya so ka gane shi me zai yi ba sai rufe fuskarsa ba to shine ma'ana kun bujuro mana da nau'in cututtuka kala-kala kuna so ku cutar da mu yace wa rafa'tumuna lilwilati tashaffiyan wa farihtumu bitahaddudin wa tawa'idin yace kun kuma rinka daukaka maganganun mu kuna kai wa shugabanni shine rafa'tumuna kun dauke maganar mu sai ku kai karar mu wajen shugabanni ku ce mun yi kaza mun zagi shugaba mun kushe shugabanci mun yi kaza haka lilwilati tashaffiyan kuna yin haka ne domin ku ku samu waraka daga abin da yake tattare da ku na hikidi ga sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa farihtumu kuma kun rinka yin murna bi tahaddudin wa tawa'idin duk lokacin da aka yi mana wani tahaddud aka tsoratar da mu aka razanar da mu aka ce za a kulle mu za a daure mu za a kashe mu sai ku rinka jin dadi za a kauda mu eh za ku sai ku rinka jin dadi saboda za a kauda mu kenan ku ci gaba da abin da kuka ga dama yace lakinnana lubna bi babi ilahina fa arahana min kulli khasmin mu'tadi yace sai dai kuma abin da ba ku sani ba shine mu mun fake eh shine luzna mun fake bi babi ilahina a kofar ubangijinmu eh gare shi muke mika kukan mu gare shi muke kai duk abin da ya dame mu fa arahana da muka fake zuwa gare shi sai ya hutar da mu subhanahu wataala min kulli khasmin daga dukkan wani abokin husuma mu'tadi da yake neman wuce iyaka da ketar ka'ida akan mu wajal al-haqiqata lil mala fa khasi'tumu wasu'u yadhharu min khabith al-maqsad yati wajal al-haqiqata ko wajal al-haqiqatu sai gaskiya haqiqa ta bayyana lil mala ga mutane kowa ya ganta fa khasi'tumu sai kuka kaskanta sai kuka tozarta ku masu so kuga bayan mu kenan wasu'u yadhharu min khabith al-maqsad yati ba abinda ba ku sani ba shine shi mummunan abu yana bayyana ne a duk wanda ga duk wanda ke da mummunan manufa amma mu da muke da kyakkyawan manufa addini muke san gyarawa sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muke so mu ga ta daukaka Allah ba zai tozarta mu ba insha Allah ta'ala shine wasu'u yadhharu min yawwa wasu'u yadhharu min khabith al-maqsad yati ya ma'shara al-ikhwan siru wa abshiru wafiqu bi nasr al-wahid al-mutafarrid yaku taron yan uwa yace siru ku ci gaba da tafiya akan hanyar da kuke kada ku karkace wa abshiru kuma ku yi bishara wafiqu bi nasr al-wahid ku samu tabbas da amincin taimakon al-wahid shine Allah madaukakin sarki al-mutafarrid wanda yake daya daya bashi da nabi yace siru ala nahj ar-rasul wa sahbihi la ta'bi'u bil athim al-mutamarrid yace ku ci gaba da tafiya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar sahabbansa Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda yace la ta'ba'u kada ku damu kada ku mai da hankalinku bil athimil mutamarridi ga wanda yake mai yawan saban Allah mai taurin kai al mutamarrid shine mai taurin kai wanda baya jin magana kwata kwata wa hidzan min kulli shaytanin marid shine ay al barid al-mutamarrid wanda yake mai taurin kai baya ji yace to kada ku damu da su eh saboda shi ka'idar mutumin da yake kan gaskiya zai sha wahala gaskiya eh zai sha wahala saboda mutanen da ba sa son gaskiya addinin ci suna kawo masa hari misali mutanen da ba sa kan aqida ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da saban haushin sa suke ji eh koye musu wani abu ko bai musu wani abu haushin sa suke ji haka nan mutumin da baya bin Allah mutumin da shi aikin sa saban Allah shi ma haushin sa yake ji haka nan sarakuna da masu mulki wanda zaka yi wa'azi ka ga mutane gaskiya su ma haushin ka suke ji ina ba ta an fahimta to kaga dole mutun ya hakuri kenan shi sa annabi ya ce nan karshen duniya yadda abin zai zama su ruko da sunna ta kamar masu ruko da garwashi sai mutun yayi hakuri sai ya jure Allah ba mu ikon jurewa mala yace walitu'linu lilbariyata kulliha inna bighairi muhammadin la naqtadi yace kuma litu'linu ku sanarwa da duniya lilbariyati ga duniya kowa ya sani cewa kulliha duk duniya da mutanen da suke cikin ta gaba daya su sani cewa ku musu yayi kuwa shine al-ilan yayi kuwa kenan ku yayi kuwa kowa ya sani ku ce musu ne inna bighairi muhammadin la naqtadi mu dai ga wani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za mu koyi ba eh Allah madaukakin sarki shi ya turo mana yace wa in tuti'uhu tahtadu saboda haka wa za mu koyi da shi shi kadai sai dai mutun yayi hakuri sai dai mutun ya san da yadda zai yi da mu amma dai ga wani annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba za mu koyi da shi ba ina fata an fahimta saboda haka an kai wannan kafunta addinin da yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi shi kadai ne addinin da Allah zai karba shi kadai ne amma duk wani abin da ka sani wallahi wasa ne kawai eh wasa ne kawai ka dauki wani mutum ka mai da shi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake shar'anta maka abin da yace kai abin da bai ce ba ka bari wallahi wannan annabtar da wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuskure eh kuskure ne ka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka huta duk rigingimin da ake kai wanda yace sai na wanda yace sai na wallahi ɗan uwa inda zamu dauki hanyar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu saki ta kowa da an daina yanzu bari ba ku musalmi lokacin sabai kun ji ana rigima lokacin sabai kun ji wani na cewa dole sai dai a zo abinda nake kai babu akwai sabanin fahimta amma babu wanda yake cewa dole ni ga wani malami na shi za a bi me dalili saboda malamin sa ɗaya ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mun ma inda zamu irin ta sahabbai shi sai Allah madaukakin sarki ba mu kaida a cikin alqur'ani yace wa in ba wa in tiqihu bani wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw kaida da Allah ya ba mu kine cewa in amanu idan kuka yi imani ku bimithli ma amantum bihi da irin kwatankwacin abin da kuka idan suka yi imani da irin abin da kuka yi kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi Allah ya ce za ku shiru ma'ana idan mu yanzu muka yi imani da irin abin da sahabbai suka imani da shi za mu shiru Allah ya ba mu wannan ka'ida to amma me yasa muke soka sai wanda ya ce sai an dauna wanda ya ce sai an dauna bayan ga abin ƙarrafi ne babu wani abin da yake ghamid a cikinsa wanda ya shiga duhu yace la natlubu ad-dunya wa la nas'alaha allahu maqsiduna wa ni'mal maqsad yace mu da ka gambu la natlubu ad-dunya ba fa duniya muke nema ba wa la nas'alaha ba kuma mi tafafutuka mi duk yadda zabi yake haram yake halal dole sai mun tara duniya yace wannan ba shine abin da yake damu ba yace allahu maqsadina Allah madaukakin sarki shine abin da muke nufata a cikin zuciyarmu yace wa ni'mal maqsadi ma dalla da abin nufi in ya kasance shine Allah a cikin zuciyarka laysal manasibu hammana wa muradana kalla wala thawbal khadi'ati nabtadi yace ba fa matsayi shine al manasib jam'in na al mansab shine matsayi ko muqami yace ba fa wannan shine muradina ba ba shine abin nufin ba wa hammuna ba kuma shine abin da muke tafiya zuwa gare shi ba yace kalla bar waccan magana wala thawbal khadi'ati nabtadi ba kuma da tufafi ne wadara muke bautar Allah da shi ba nabtadi shine ai na ta'abbudu ba da tufafin yadara muke bautar Allah madaukakin sarki da shi ba mutum ya sanya tufafi a matsayin sa na mai imani ko mai addini amma kuma kasan zuciyarsa ko kuma karkashin aikin sa wani abu ne mummuna yace ba da wanda muke ba eh shi tsoron Allah ba a gane shi da tufafi tsoron Allah ba a gane shi da rauni tsoron Allah ba a gane shi da alkyabba tsoron Allah ba a gane shi da kaza ba da haka ake gane tsoron Allah ba yace inna lanas'a fi salahi nufusina bi iladi anfusina almaridata nabtadi yace lallai mu haqiqa lanas'a kullum abinda muke ta kokari muke fafutuka akan sa yace fi salahi nufusina mi kokari mu gyara kawo kanmu shine abin da ya kamata bi ilaji anfusina almaridata nabtadi kuma idan muka tashi da yiwa zuciyarmu mai rashin lafiya magani zamu fara sai mun fara gyara kanmu sannan mu tafi ta wuri ina fata an fahimta shine da zuciyarmu ta take mara lafiya da ita zamu fara mu duba kawukan mu ga menene muke na kurakurai mu fara gyarawa a hankali sannan sai mu tsallaka mata kawo gurbi yace wa nuhibbu an nahdi albariyata kullaha nad'ul qariba qabil nushil abadi yace muna so magamin shiryar da al'umma gaba daya muga kowa ya zama mutumin kirki shine burinmu nad'ul qariba idan mun tashi kuma muna fara kiran na kusani makusanta qabil nushil abadi kafin mu tafi yi wani nesa nasiha kaga wa an da ashira takal aqrabi ne yake nufi anan ko Allah madaukakin sarki sai da annabi ka fare wa dangin ka makusanta nasiha tukun ka fara jan hankalin su ka fara yi musu wa'azi wa biwajibil haka ne ko wa biwajibil ma'ruf ta na'muru qaumana wa naqumu saffan fi tariqil mafsadi yace wa biwajibil ma'ruf na'muru qaumana da kuma wajabcin bin abin da yake duk ma'arufi abin da shari'a ta san shi mai kyau ne yace da shi muke umartan mutanen musulun ga aikata shi wa naqumu saffan kuma muna tsayawa mi sahu fi tariqil mafsadi dan mu toshe duk wata hanyar mabarnaci mu hana shi mabarnarsa law tubsirul ikhwan fi halaqatina min alimin aw qalibin mustarshidi yace ila ma zaka kalla kazo halqam kazo masallacin mu kazo kaga inda muke karatu min alimin yace da kaga malamai ga sunan wanda sun zama malamai a fagen ilimi aw talibin ko dalibai masu kokarin neman ilimi mustarshidi wanda yake kokarin neman shari'a yace haka muke kullun zaka gama a cikin kokarin neman ilimi da kuma kokarin dabbaga ilimin la ra'aita ilman wattiba'an sadika yace idan kazo da kaga ilimi da kuma bibiyar ilimin na gaske ba ilimin kade babu aiki da shi ba lis sunnatil gharra'i duna taraddudin yace da kaga a gaskiyar bin sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata take mai haske ita ce al gharra sunna ta annabi mai haske duna taraddudin ba tare da wani kokanto ko shakka ba yace an'im bi tullabil hadisi wa ahlihi an'im bi tullabil hadisi wa ahlihi wa ajallahum an kulli qawlin mufannidi yace kai ni'ima ya ubangiji bi tullabil hadisi wa ahlihi da daliban hadisi da iyalan hadisi ma'ana ma'abuta hadisi masu neman ilimin hadisi wa ajallahum an kulli qawlin munaffidi sannan ka kore su ka kange su daga dukkanin fadin wani wanda yake kokarin cutar da su هم زينة الدنيا مسابيه الهدى طلعوا على الدنيا طلوع الفرقدي يتي طالبان علمي masu kokarin koyar alqurani da hadisi yace hum zinatud dunya wadannan sune fa adan duniya su suke duniya ado masabihul huda sune fitilin shari'a talau ala dunya sun bullo sun fito a cikin duniya tulu alfarqadi irin bullo da alfarqadi yake farqad wan tauraro ne tauraro ne da yake fitowa a yamma yana ɗaya daga cikin tauraron da ake amfani da shi wajen gane hanyoyi da Allah ya ce wa bin najmi wa alamatu bin najmi hum yahtadun yana ɗaya daga cikin tauraron da suke amfani da shi wajen gane hanya shine alfarq tauraro ne da yake a sama yace to irin waɗannan ɗaliban ilimi masu kokarin aiki da ilimin su da shiryar da mutane to sun fito fa a sama sun bullo yadda ka san wancan tauraron yake bullowa babu wanda yake mai da su yadda ka san babu wanda yake sa hannun sa ya kara tauraro to haka su ma Allah madaukakin sarki ya bullo da su ورثوا النبي واحسنوا في ارثه وحموه من كيد الخبيث المعتدي waɗannan irin mutane sune suka gaji annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsanu fi irthihi kuma suka kyautata wajen gadan nasa al ulama'u warathatul anbiya dama malami Allah madaukakin annabi yace shine sune magada annaba wato shine abin da yake nufi warathun nabiy sun gaji annabi ba wai sun gaji dukiyar annabi a'a sun gaji abinda annabi ya bari na ilimi da wahayi suke amfani da shi kuma wa ahsanu fi irthihi sun kyautata wajen gadan nasa wa hamau suke kokari duk yadda zasu su bada kariya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi min kaidil khabifil mu'tadi daga dukkanin kaidin wanda yake mabarnaci al-mu'tadi mai wuce gona da iyaka sa'adu bi hadi muhammadin wa kalamihi wa siwahumu bi kalamihi lam yas'ad yace sun samu sa'ada sun samu dadin rai da jin dadi bi hadi muhammadin da jin da shari'ar annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa kalamihi da kuma zancansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa siwahumu wanda ba su kuma ba wanda ba su ba bi kalamihi su da zancan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lam yas'ad ba ta jin dadi ransu baya kwanciya idan aka fadi abin da yake zancan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi والدين قال الله قال رسوله وهم لدين الله أفضل مرشد يتي الدين شيني الله يتي النبي يتي يشي كأين الدين قال الله قال رسوله الدين الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف فصاحة بين الرسول وبين رأي فقيه انزوا inji imamu ibn al-qayyim al-jawziya alayhi rahmatullah yace ilimi shine kace Allah ya ce annabi ya ce babu laifi ka dan dauko maganganun malamai ka dan wanda suka fassara qur'ani da hadisi shine qala sahabatu yace laysa bitamwihi ba molan ka bane eh ba kawai ni zanga dama an fada abinda na ga dama an kawo in ce addini bane yace mal ilmu nasbuka lil khilafi fasahatan yace ba ilimi bane ka rinka kokarin gwama a fasahar wani mai magana ko wani mai ilimi yace bainar rasuli ka rinka kokarin gama wata magana bainar rasuli wa bainar ra'i faqih tsakanin maganar annabi da maganar wani mai fasaha hakan imam shafi'i yake cewa kullul ulumi siwa alquran mushghilatun illa alhadith aw ilm alfiqh fi ad-din alilm ma fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka fa waswasu ash-shaytan ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce duk abin da ba wannan bai ce waswasin shedan ne kawai Allah ya samu da ce
amin
to shine ce addinu qala Allah qala rasuluhu wa hum li dinillahi afdalu murshidi da sune a ake samun mafifice shari'a ga addinin Allah madaukakin sarki wal fiqh fahmun nass fahman wadihan min ghairi tahrifin wa ta'wilir rada yace fiqhu fahimtar addini yace shine fahimun nassi ka fahimci nassosi na alqur'ani da hadisi fahaman wadihan fahimta da take a fili qarara min ghairi tahrifin ba tare da ka jirki ta fahimtar ba ka canza ta ka kawo wani abin na daban wa ta'wilin rada ko kuma ka kawo wani ta'wili lalatacce batacce kace da shi zaka fassara ayat ko hadisi la tahsabanna alfiqh matnan khaliyan min kulli qawlin lilmusharri musnadi yace kada ka taba tsammani shi fiqhu matani ne kawai khaliyan wanda babu komai a tattare da shi ma'ana abin da ke nufi da khaliyan babu maganar Allah a cikin sa ba maganar annabi kawai magana ce ta wani ita ce khaliya kawai abinda ake yanzu misalin da zan ba ku shi ne in ka dauki ahlali daga farkon sa zuwa karshen sa ai ina ji da wahala kaji an ce qala Allahu ta'ala ko qala rasulullahi ko awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi تسهو إيمانه إيمانه كو ثم معرفة منين ما يسلم به فرض عينه هكذا تتفيع يكافر الله سلا هكذا قباء يكاوش سردا كو يكوروش أما دون مغنان دمي أهل دي يكاو يمقوا بافا مولان كاباني بافا كلامن يخالي با كو يزنسين يكاوش ناس آآ دك حديثي دعوية لو كي يمرك يكاوش ينزو أول ما يجب على المكلف تسحو إيمانه فاركون أبن دكي وجب أكم مكلف شيء لإنقنت إيمان إنسا وانا إذن كذلك لكي شروه إن دعاك وآل رزاك سامو سنكا وآوي دها بيسي دسكي ورفسر وانا نافع تأبه متى تدل السفن بكي وإذن كتلوك إذن كتلوك أشماوي كتلوك إزياء كتلوك رسالة كتلوك مختلف دي هكذا أغنس تدل ما قاند كذلك سنكاو باتا رسا وتا آيا كو حديث ديكي غزلتات to shine abin da yake nufi maganganun fiqh ba maganganu bane kawai khali wanda kawai shi mafadin shi ne zai ga dama ya faɗa abin da ya ga dama yace min kulli qawlin lil musharri musnadi yace daga kowace magana da kai ana daukowa lil musharri ga wanda yake shar'antawa shine Allah da manzansa musnadi zaka samu akwai inda ake dingina ta zuwa gare shi أو قال عالمنا وقال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد yace ko kuma ya kasance fiki ko abin da ake dauka shine qala alimuna kawai malamin mu yace wa qala imamuna shugaban mu yace aw zaka mazhabu ahmada ko ace wannan ita ce mazhabin imam ahmad wa muhammadi ko shine mazhabin muhammad yace to ba haka fiki yake ba ma haka yake ba in aka ce malamin mu yace to malamin ku yana bukata ya kawo aya ko hadisi dan ba shi Allah madaukakin sarki ya aiko ba haka nan idan aka ce mazhaba kaza ce ta fada ka abu kaza to ya kamata a kawo dalili daga ciki yace hadha kalamun laysa fihi hidayatun man sara fi tahsilihi la yahtadi wannan zance ne wanda a cikin sa babu shari'a man sara fi tahsilihi wanda duk ya tafi ta irin wannan zance tukan zai tara na malamai da babu hujja karkashin aya ko hadisi a cikin su yace la yahtadi ba zai tafi shari'a zuwa ga abin da yake na daidai ba fa alayka bil wahyin la ta'duhuma wasluq tariqahuma bi fahmin jayyid yace ina horanka lalle ka rike wahayi guda bi qur'ani da hadisi la ta'du ma kada ka tsallake su kada ka ketare su wasluq tariqahuma ka ba hanyar su bi fahmin jayyidi da fahimta wacce take mai kyau ingantacce fahimta fa idza ta'azzara fahmu nafsin ghamidin fastafti ahla dhikri kal mustarshidi duk lokacin da wata fahimtar wani nassi yayi maka nauyi ka kasa fahimta yace yi kokari ka nemi fatawar ma'abuta ilimi suni alu zikiri kal mustarshidi kaman mai kokarin neman shari'a bil bayyinati wa biz zaburi fa innahu min amri rabbika bil kitabi fajawidi yace bil bayyinati da bayyanan ayoyin Allah madaukakin sarki wa biz zaburi da kuma az-zabura kaman da Allah madaukakin sarki yace bil bayyinati waz-zabur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wannan kaman wani iktibasi ne yayi ma'ana idan ka tashi neman shari'ar ka dauka a cikin alqur'ani ko hadisi shine abin da yake nufi fa innahu min amri rabbika yace saboda wannan din umarin ubangijinka ne fil kitabi a cikin littafin Allah madaukakin sarki na alqur'ani shi sa kawo shi da alif da lam bil ma'rifa ma'ana alqur'ani yake nufi yace fajawidi ka kyautata neman nasa wa alam bi anna man iktada bi muhammadin sayanaluhu kaidul ghawatil husadi yace ku sani cewa duk wanda yake kokarin koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da kafa yace sai naluhu kaidul ghawatil husadi lalle kaidi na batattu masu hasada fa sai ya same shi tare hakuri kawai wa yadhuqu anwa'al ibadati wal adha min jahilin wa mukabirin wa muqallidi zai dandani nau'i na adawa da cutarwa min jahilin daga kowanne irin jahili wa mukabirin da mai taurin kai mai girman kai wa muqallidin da kuma mai takalidanci duk zai hadu da matsala daga gare su yace fasbir alaihi wa kum bi rabbika wafiqan hadha at-tariqu ila al-huda was-su'udi yace kai hakuri akan hanyar Allah madaukakin sarki da ta manzansa wa kum bi rabbika wafiqan ka kasance kana da aminci da ubangijinka Allah madaukakin sarki zai taimake ka kataba Allahu la'aglibanna ana wa rusuli haka Allah madaukakin sarki ya fada hadha at-tariqu ita wannan hanyar ila al-huda hanya ce da take kai mutun zuwa ga shari'a was-su'udi da kuma samun shugabanci haka ce shugabanci ba shugabanci irin na siyasa ko na sarauta ba a shugabanci na addini eh wanda zaka ga mutane magana su ji addinance to yan kwawon ita ce karshen wannan waka sai ma lati hadhihi al-qasidatu ita wannan qasida li sha'iri ahmad al-alam shine wanda yayi take na sunansa ahmad alam mudiru ma'had hadramaut lil-ulum ash-shar'iyya bil-yaman shine shugaban a wata makaranta a garin Hadramaut ita kuma Hadramaut yana cikin kasar Yemen to shine shugaban wannan makarantar shine yake gudanar da shine wannan waka Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi insha Allah ta'ala zamu dakata anan gobe sai mu ci gaba da ahwalus sabri abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله